بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ين uwa masauraran mu, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na karatun al-qawa'id al-fiqhiyya, wanda muke gabatar da shi karkashin jagorancin wannan zawiya mai albarka, zawiyar Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu, da take Zaria. A karatunmu da ya gabata na ilimin al-qawa'id al-fiqhiyya, mun faro tarihi ne na yadda wannan ilimi ya gangaro ya zo zuwa gare mu, inda muka ga cewa wannan ilimi yana da marahil ne guda uku. Akwai marhala ta farko, marhalatun nash'a, wato tsaurun nash'a wat takwin, wato lokacin da aka kirkira shi wannan ilimin, ko a ce lokacin farko-farkon shi kafin a iya gane alamominsa da sifofinsa. A wannan lokacin mun ga cewa hadisai ne da wasu ayoyi da wasu maganganu na sahabbai da tabi'ai su ne suka kawwana wasu al-qawa'id al-fiqhiyya wanda aka fara aiki da su. Amma bayan nan, marhala ta biyu wacce ita ce karatun mu na yau, zamu ga cewa wato wannan shine marhala ta biyu, ita ce marhalatut tadwin ko marhalatut tatwir wat tadwin, lokacin da ilimin nan ya samu ci gaba aka fara dawwana shi a cikin littattafai. Domin kamar yadda muka gabatar, wa'incan a wancan zamanin baya din, wato tsauri na farko, wato marhala ta farko, ba a fara rubuta wannan qawa'id din a cikin littafi na musamman ba, ana sa su ne suna shigowa ne a littattafai na fiqhu, wajen kafa hujja ko wajen takaice bayani na abin da ke cikin wannan babi. Amma a wannan marhala ta biyu shine marhalan da aka fara ware littafi na musamman ana magana akan su. Abu na farko da zamu iya sani akan wannan abin, inda aka sami waɗansu da suka fara ihtimam da wannan abin, to wani babban malami ne na Hanafiya. Dama malaman Hanafiya gaskiya a bayyane yake cewa sun fi kowa muhimmanta al-qawa'id al-fiqhiyya, kuma hakan ya faru ne saboda tsananin shagaltuwansu da al-furu' al-fiqhiyya, wato fiqhu dai da muka sani kawai furu'a, saboda tsananin shagaltuwansu da su. Domin in mun sani a karatun usulul fiqh suna ce mana akwai tariqatul mutakallimin da tariqatul fuqaha, fuqaha din nan sune malaman Hanafiya, kuma su manhajinsu a wajen ilimin usul ma suna kafa, suna samar da ka'ida ne istinbatan daga fatawan da malaman su suka yi, wanda duka yana nuna tsananin damuwan su ne da al-furu'ul fiqhiyya. A takaice, malaman Hanafiya dai suna daga cikin wanda suka fara muhimmanta wannan al-qawa'idul fiqhiyya din. Akwai al-Imam Abu Tahir al-Dabbas, babban malami na Malikiya. Wannan babban malami ana cewa shine farkon wanda ya shahara da cewa ya tattara mazhaban Hanafiya gaba daya cikin wasu ka'idoji guda 17. Abu Tahir al-Dabbas babban malami ne na wannan na fiqh da usul fiqh, to ya takaice dukkan masail din Ahnaf a cikin wannan ka'idoji guda 17, da ya shahara da wannan abin. Amma bai yadawa a cikin jama'a, kullum da daddare yakan zauna ne a masallaci yayi tabitan waɗannan ka'idoji din guda 17 bayan kowa ya fita masallaci. Amma sai dai shi makaho ne, makaho ne, baya gani. So daddare idan kowa ya aka ga masallan isha'i, kowa ya tafi gida, sai shi ya kulla masallaci, sai ya zauna ya ta maimaita wannan ka'idan, yana ardun su akan sauran furu'ul fiqhiyya ya gani shin akwai wani wanda bai shiga cikin wannan ka'idan ba, ko akwai wani, ko akwai wani, haka dai har yana tsawa kan 17 din nan. To akwai Abu Sa'ad Al-Harawi, wani babban malami shi ma na Hanafiya din, da ya ji labarin wannan abin da Bashafi'i, babban malami na Shafi'i, na Shafi'awa, da ya ji labarin wannan abin, sai ya zo ya yi dabara, ya zo ya zauna a cikin masallacin nan. Har bayan da kowa ya tafi, shi ya ƙi tafiya, sai ya lullube kanshi da tabarma, saboda kar al-Imam Abu Tahir al-Dabbas ya san ma yana wajen. Abu Tahir al-Dabbas bayan kowa ya tafi bai san Abu Sa'd al-Harawi yana ciki ba sai ya fara maimaita wannan kawaid din ya karanta kaidoji biyar kenan sai tari ya zo mashi Abu Sa'd al-Harawi ko Abu Sa'id al-Harawi duka ana cewa wato riwaya ce sai tari ya zo mashi yana yin tarin nan sai Abu Sa'd sai Abu Zahir al-Dabbas ya gane cewa akwai mutum a ciki ya bubbuge shi ya kore shi Abu Sa'd al-Harawi daga nan sai ya fita ya je ya dinga yada wannan kaidoji guda biyar wanda ana cewa wa'annan biyar din su ne dai al-qawaidul kubra da ake fadi akwai al-umuru bi maqasidiha al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ad-dararu yuzal al-adatu muhakkama da sauransu da al-yaqinu la yazulu bi-shakk to kaga anan da wannan wasu malamai suka ji wannan wasu malamai na Hanafiya na Maliki na Shafi'awa suka ji wannan sai suka yi kokarin tattare al-qawaidul fiqhiyya gaba daya zuwa ga kaida biyu kaman al-izz ibn abd as-salam al-imam al-izz ibn abd as-salam da ya ji labarin wannan wani yayi wannan kokarin sai ce to shi zai mayar da al-qawaidul fiqhiyya da zai mayar da fiqhun gaba daya zuwa ga kaidoji guda biyu cewa ash-shari'atu jalbu maslahatin wa daf'u mafsada wato shari'a gaba dayanta nemo al-khairi ne ko kuma kawar da sharri yace shari'a da ta kare akan wannan wani ma yace kai ni zan iya maida shi guda daya yace ai in muka ce ash-shari'atu jalbu li maslaha shikenan wato shari'a abu ne mai jawo al-khairi ya wadatar domin shi ma kawar da sharri ai sashin kawo al-khairi ne haka dai suka yi ta rigirge suka yi ta abin nan to a takaice Abu Zahir al-Dabbas dai yana daga cikin farkon wanda suka fara muhimmanta wannan fanni kuma shi ba ya rubuta bane a cikin littafi amma waɗanda suka rubutu bayan sa sun amfana da waɗannan ka'idojin da suka shahara a wajen shi guda 17 din nan ko kuma guda 5 din da suka fita ta hanyar Abu Sa'id al-Karf al-Harawi to bayan shi akwai waɗanda suka zo suka rubuta littafai misali akwai al-Imam Muhammad ibn Harith al-Khushani wannan babban malami ne na Malikiya shi kuma wanda ya rasu shekara ta 361 shi ma ya rubuta littafi Usulul Futiya wanda a ciki akwai kawaid da yawa ya kawo kawaid ne da al-kulliyatul fiqhiyya sannan a karni na 5 an sami Abu Zaid ad-Dabusi Abu Zaid ad-Dabusi shi ma ɗaya daga cikin malaman Hanafiya ne wanda daga cikin wanda suka assasa madrasatul ahnaf na usulul fiqhi to ya rubuta littafin sa shi ma kan al-qawaidul fiqhiyya wato mai suna tasisun nazar sannan akwai wasu da suka dinga zuwa bayan nan irin su al-allama Muhammad ibn Ibrahim al-Jazarmi as-Sahlaki wanda shi ma ya rubuta littafi al-qawaid fi furu'il fiqh ash-shafi'iyya furu'il fiqh ash-shafi'iyya sannan al-izz ibn abd as-salam ya rubuta wannan littafin nasa shahararre mai matukar muhimmanci qawaidul ahkam fi masalih al-anam sannan al-allama Abdullah ibn Rashid shi ma ya rubuta littafi haka dai wato zamu ga yanda malamai suka yi ta rubuce-rubucen littafi akwai waɗanda suka rubuta da unwanin al-qawaid akwai waɗanda suka rubuta da unwanin daban-daban har anawin na irin al-ashbah wa an-nazair kaman na ibn al-wakil kaman na ibn nujaym ash-shafi'i shima ibn al-wakil din ash-shafi'i kaman na al-imam as-sayuti shima ash-shafi'i kaman na al-imam tajuddin as-subki dukan su shafi'awa wayannan duka malaman ga masu isnawi shi ma ba shafi'i dukan su waɗannan malaman sun rubuta littafai da suna al-ashbah wa an-nazair amma duka suna magana akan dai still al-qawaidul fiqhiyya ne kamar yadda muka dai gani a baya cewon al-ashbah wa an-nazair suna da matukar alaka tsakanin su da al-qawaidul fiqhiyya bayan su akwai wasu daga cikin malamai mabambanta da suka yi rubuce-rubuce akwai irin su al-Badruddin az-Zarkashi wanda shi ma ya rubuta al-Mansur fi al-Qawa'id akwai Ibn Rajab al-Hanbali wanda shi ma ya rubuta littafi al-Qawa'id fi al-Fiqh da Uthman ibn Abd Ali ibn Uthman al-Ghazzi da sauransu sannan idan muka sake gangarowa zuwa karni na 9 zamu ga waɗanda suka rubuta littafai su ma a cikin malaman nan na Hanafiya da Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila din kaman Asn al-Maqasid fi tahrir al-Qawa'id wanda Muhammad ibn Muhammad az-Zubairi ya rubuta akwai al-qawaid al-manzuma li ibn al-ha'im al-maqdisi wanda shi kuma yayi kokarin tattara abin da ke cikin al-majmu' al-mudhhab ne fi qawaid al-madhhab lil-ala'i al-hafiz al-ala'i al-hafiz al-ala'i daga cikin malaman shafi'iyya ne shine farkon wanda ya bada kissan da na fara da ita na wannan Abu Tahir ne dabbas tsakanin sa da Abu Sa'id al-Harawi al-Hafiz al-Ala'ishi ya fara kawo wannan kissa kitabul qawaid na taqiyuddin al-Hisni shi ma cikin wannan babin ne hakanan da sauran su akwai Ibn Abdul Hadi wannan ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyya din nan wannan a haka ilimin nan ya fara ya dinga gangarowa har yazo zamanin mu akai tarbuce a cikin sa daga cikin misalai da nake so mu dauka a cikin wannan marhala ta wannan ilimi shine akwai qawaid da suka zo a cikin wasu littafai mabambanta daga ciki akwai inda yake cewa yace hamlul kalami ala ziyadati fa'idatin awla min hamlihi ala at-takrari lighayri fa'ida hamlul kalami ala ziyadati fa'idatin awla min hamlihi ala at-takrari lighayri fa'ida wannan ka'idar duk da tayi kama da ka'ida usuliyya in fact tana daga cikin qawaid usuliyya din ma amma kuma tana da hanya da ake amfani da ita a cikin al-qawaid al-fiqhiyya yana cewa wato ka dauki zance da yazo wato zance ne guda daya yazo sau biyu to ka dauki akan na biyun nan karin fa'ida ne yafi akan cewa ka ce wai takrar ne wato shine wanda idan a cikin usul fiqi ne idan ana karatun az-zahir to akwai mutajalliyat az-zahir din guda takwas a ciki akwai at-ta'sis fi muqabalati at-takrar wato ka dauka sanda aka ce maka qum to anan ka dauka ana ce maka ko an ce maka hati kitaban amma mai ta maka sau biyu to ka dauka na biyun nan sabon umurni ne na ka kawo wani littafin bayan ka kawo na farko yafi akan ka dauki cewan wai wannan magana ta biyu din karfafa na farko ne to shine shi ma'anin yake ce mana wannan yace ka dauke magana sabo akan karin fa'ida yafi ka dauke shi akan takrar ne akan maimaitawa ne daga cikin maganan sa daga cikin maganganun al-qawaid al-fiqhiyya da malamai ya gabata suna fadin su suna cewa az-zari'atu qad la tura'a ma al-udhri az-zahir az-zari'a qad la tura'a ma al-udhri az-zahir yace zari'a mun san zari'a shine abin da ke isar da kai zuwa ga wani abu amma ko da yaushe idan malaman fiqh suka ce az-zari'a suna nufin abin da zai isar da kai zuwa ga haram ne yace to kuma mun sani malaman malikiyya musamman malaman malikiyya sun kaddamar suna aiki da saddu zari'a wato abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta ba babu alqur'ani babu hadisi amma wato wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala bai magana akan sa ba ko na hadisi ko na qur'ani ko na wani hanya amma kuma wannan abin yin shi zai iya kai ka zuwa ga kai wani abin da yake haramun ne to anan sai a ce wannan abin nan shi ma ya haramta duk da asali baya da wani hukunci na musamman to sai a haramta shi saboda inda yake isar da kai zuwa gare shi shine sai sai to wannan zari'a din nan ba dole a kula da ita ba idan ya zama akwai uzurin da zai sa dole sai an yi wannan abin daga cikin wannan yana cewa annadiru mulhaqun bil adam annadir shine abin da bai faruwa sai kadan sosai bai cika faruwa ba irin kaman zai iya abu nadir jiddan yace to wannan muna hada shi da adam muna hada shi da kaman babu ne wato idan ka zo ba sai ka yi exception ka ce ka kawo to gaskiya kan cewa sai dai a hala kaza ba saboda kaman al'adam ne tunda bai cika faruwa ba al-isharatu taqumu maqam al-ibara wannan kuma al-isharatu taqumu maqam al-ibara nuni yana tsayawa matsayin lafazi wato abin da wannan yake nufi shi kuma idan da za a ka zo kasuwanci tsakaninka da wani sai ya baka kudi ya ce ina son sayan wannan akan naira kaza misali sai ina son ka sayar min da wannan abin akan naira 10,000 sai ya amsa ba tare da yayi magana ba ya amsa kudin nan ya mika masa to wannan ai ta hanyar ishara ne akai wannan abin ba tare da magana ba duk da kuma aqd ne wanda ya kamata a ce akwai lafazi to amma wannan dan abin da ya faru yana ishara zuwa ga cewa lafazin ma abin da yake tattare da shi kenan haka wannan kawai misali ne na kawo na wasu daga cikin alqawaid alfiqhiyya da suka zo a wannan marhala ta gaba ita ce marhalar da ilimin nan ya kai ƙarshen girman sa da tabbatan sa da ƙarin tsara shi wannan kuma ya faru ne a ƙarshen nan a ƙarni bayan shekara 1000 ma sanda aka rubuta wannan littafin wato sanda as-sultanul ghazi Abdul Aziz Khan yasa aka rubuta mujallatul ahkamul adliya wannan littafi sun malamai aka tara na musamman da yawa suka zauna suka yi aiki akan samar da wasu tsari na yanda dan adam zai rayu wato ahkam fiqhiyya dai wanda za su iya zama kamar masdar na ƙarshe a cikin wannan babi to malaman nan a cikin aikin nan nasu sun tattara wasu alqawaid alfiqhiyya guda 100 sun tattara su sun tsara su da kyau sun jera su a yanda ya kamata sannan sun yi sharhi akan waɗannan alqawaid din wanda wannan abin da suka yi shine hidima na ƙarshe wanda yafi bayyana yafi amfani da ga wannan ilimi na alqawaid alfiqhiyya wannan a takaice shine bayani takaitacce akan ilimin alqawaid alfiqhiyya ko in ce tarihin wannan ilimi na alqawaid alfiqhiyya karatu na gaba insha Allah zamu yi magana ne akan littattafai na kowane mazhaba a cikin alqawaid alfiqhiyya zamu fara da malaman hanafiya saboda al-imam abu hanifa ya riga sauran imamma din zuwa saboda haka zamu fara da malaman mazhaban shi da maraji din su a cikin wannan fanni sannan mu je malikiya sannan mu je shafi'iyya sannan mu je hanabila wannan shine karatun mu na yau a takaice da fatan Allah ya bamu ikon fahimta da ganewa ya kuma bamu ikon aiki da abin da muke saurara aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliyyal azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh